أهلكم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة العرباء المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mun gode Allah, Allah ya kamu yin ranar Laraba wadda ke 22 ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke daidai da 31 ga watan 7 shekara 2013 shekara ta miladiya. My dear brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the last 2 days, we discussed an issue in the Hausa language because of its importance to people who speak Hausa. Yesterday, we talked about a verse of the Quran which was saying Allah has put the Kaaba, the black house you see in the middle of Kaaba. If you are fond of looking at the television, you'll see a black house, Muslims going around it. That house is named the house of God, or Kaaba, because it's in a square. Allah said in the Quran that He has put that house a place for people to
stand.
Okay, musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka, na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna so kai kalmar shahada, ka ce ashhadu an la ilaha illallah. Kai kalma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wato kana ba da shaidan ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma kana ba da shaidan Muhammad manzon shi ne. Mai sunanka? Cidi. Wata suna kake so? Musa. Sunan shi Cidi, amma yana so ya zama Musa. So za ka taimako ‘yan uwa musulmi.
Wannan daga Qur'ana
kan. Ok, to dare ji.
Akwai littattafai.
Wanka da za ka yi da kuma ibada ne na addinin musulunci da azumi da sauransu, akwai za a koya maka makaranta insha Allah. So what I am saying, a verse in the Quran, Allah is saying, I put the Kaaba there and I made the mouth of Shahr al-Haram, the month of sanctuary, and I put the sacrificial animal on the necklace which was decorated. If it is sacrificed for Allah's sake alone, I do that, so that you people will know that Allah knows what is in the heavens and what is on earth, and that Allah knows everything. Simple verse saying the Kaaba is there so that we know Allah knows what is in the heavens and on earth. Now, this Quran was revealed 1400 years and some years. Nobody at that time knew that the whole planet, the whole solar system, the whole galaxy, Milky Way, the Milky Way and the galaxies, So all this stuff, nobody knew then that we were going around an unknown center. Everything is like inventing something. The whole creation of Allah is doing it all up, which the Muslims are doing in Kaaba. So now, with the satellite images of the Kaaba and the knowledge about astronomy, it is very easy to correlate. People doing the tawaf during the month of Haram, during the Hajj, when there are many, it's like the stars going round and round around a center which is yet unknown. This confirms that the Allah who has instead Muslims through Muhammad sallallahu alaihi wasallam to worship him through the tawaf is the same Allah of creation. The synergy between the tawaf we do and the tawaf everything does in the creation shows that everything, as Allah said in another verse, everything is praising, is singing the praise of Allah. We are found that the electron going around the proton in an atom, we find the fluid in every cell in the cytoplasm going around in an anti-clockwise. So are Muslims going around the Kaaba in an anti-clockwise, going in synergy with the whole universe. So Islam is a religion of nature. It obeys the nature of things. It doesn't oppose the nature. So this is a very good verse for Muslims to contemplate and non-Muslims to contemplate. And know that this Quran is not a nation of a human being. It's a revelation of the man who has created the heavens and earth. So we are calling on those non-Muslims to contemplate on the Quran so that they get the guidance and become Muslims as their brothers. Kana jin hausa. Musulunci imani da Allah da manzannin shi na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ya suka yi shaida gaban mu duka cewa ka shiga musulunci da kalmomi wanda za mu ce suka rubuta. Ka ce ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
illallah.
Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. To ka yi shaida ba abin bauta da gaskiya ce Allah kuma cewa Annabi Muhammad manzon shi ne. To me sunanka? Me? Joshua. To wani suna kake so yanzu? Muhammad kake so. Allah ya tabbatar maka da alheri. Ga kaya ƴan uwanka musulmi suka taimaka. Taimako ne da ƴan uwanka musulmi don ka ji daɗin tafiyar da al'amarinka. Sannan akwai makaranta kuma na koyon addini. Addini ne sai da ilimi ake yin shi. Ya na karatu ana fahimta. To ga ƴan kwamiti za su magana da kai insha Allah. Allah ya taimaka maka. Yawwa. Today Allah is saying, wa'lamu anna ma shahidul iqab. After knowing that Allah knows what is the secret in the heaven and on earth, the secret in ourselves, and that there is no difference from the religion revealed to Allah sallallahu alayhi wa sallam and Nabi, and what Allah has revealed, then now Allah is warning you that you should know that Allah is very severe in punishment. That is, if you disobey Allah. Allah is very severe in punishment. And that we should all know that Allah is also compassionate, Allah is also merciful. That is, if you obey Allah's instruction. And that the messenger of Allah is only here to proclaim the message. And whatever you do, Allah knows what you do openly and what you do secretly. Allah is aware. The God who created the heavens, the planets, the systems, the galaxies, the stars and the universe which is expanding, this same God is the one that revealed this message of Islam. And this God is instructing you to believe in Him. The least you can do is to believe in Allah and believe in all the prophets, the last of which is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And He didn't compel you to believe that Muhammad is a prophet. No, He sent a book the book full of signs, but it can convey to you that this book is a revelation, is not a compulsion of your human being. If you are in doubt, you have to read, you have to study, to either confirm if a revelation and follow it, or confirm if a compulsion and neglect it, but you have to study it. You can't afford to stay alone just to hear what people say, and you can't afford that. You have to learn to know, is it a true prophet you follow him? If it's a false prophet, then you are safe, and you start for the prophet that is coming. But what I'm advising you is that you must learn. Here Allah is saying, as you have seen the creation, the secret in the heavens and the universe, Allah knows it. And that if you don't obey Allah, Allah has severe punishment for you. But if you obey Allah, Allah is so merciful, He will forgive you all your sins, and He will put you in the paradise in the hereafter. This paradise is what all the Prophet has been talking about, and that this world is just a passing stage, and where we are going into an eternal, lasting life. This is the message of all the Prophets, all of them, that this life is temporary, and all life is coming. So don't waste your effort, don't waste your energy on this world. There is another world coming. How do you then get that world that is coming? You have to believe in the oneness of Allah, that there is no God to hold your conscience except Allah alone. You have to have that faith, and you have to believe Allah has sent messages about human beings, and the last of whom is the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last book is the Quran. Once you have this faith, definitely Allah will put you in paradise. But if you allow yourself to be deceived by false prophets, by antichrist, by people who are evil and satan, for you to associate with Allah over things, if you are deceived to associate with Allah, then the paradise forbidden on you. That's why if you are deceived to suppress between the messengers of Allah, you believe in some and you reject some, it's not good enough. For Allah, you have to believe in all the messengers. You don't have option to believe and select those who you want. You either believe in all or you disbelieve in all. So I pray to Allah to guide us all to His straight path and assist us in holding fast to His religion. To jiya mun karanta abinda Allah ya ce mana cewa ya saka Ka'aba gidan shi wanda ya farko dan bauta mishi a duniyar nan, farkon gida da aka yi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka, wato Makka kenan, shi ne gidan da Allah ya yi domin a bauta mishi. To wannan Ka'aban nan sai Allah ya ce mana kuma ya saka ta qiyaman lin-nas, wurin tsayuwa ga mutane, wurin tattaruwar mutane, kuma sai ya sa da wani wata mai alfarma, wato watannin haji, domin a lokacin ne wannan gida yake samun karamci, za ka gan shi cike makin da mutane. Sannan kuma akan zo da ragon hajiya wanda ake kawowa, wato mutanen da suka zo wannan aiki. Sannan wannan ragon dabbobin kuma akan sa mishi fara ko wani abu kala'in abin wuya, domin ya nuna wannan ragon amintacce ne, an bar shi kawai sai ibadar Allah, ba ya halatta wani ya taɓa shi. Kuma Allah ya kawo aminci a cikin wannan gari, duk da cikin da ake yi a duniya, mutanen nan duk da cikin da ake a duniya, sai Allah ka aminci a wannan ƙasa. To wannan ma akwai aya sosai. Na ɗaya, kun ga wannan Ka'aba da Allah ya aminta, sai Allah ya ce alamun ayar wannan wurin su ne aminci, man da khalaqahu kana aminan, duk wanda ya shige shi ya kasance amintacce. Allah ya aminta gare shi. To in a duniyar nan gaba ɗaya babu wurin da ya fi tsarki, duka duniyar nan gaba ɗaya babu wuri da ya fi tsarki kamar wannan ɗakin da Allah ya kare halittawa don a bauta mishi, shi ne a Ka'aba. amma mun kuma Allah ya yarda da abin sunan sa Allah ya kawo aminci ya saka a wurin duk rikicin da ake yi a duniya in dai ka zo ka aba sai ka same shi ne aminan duk rikicin da ake yi duk wannan ta'addancin nan da menene da abubuwan da ake yi sai Allah ya kawo aminci a wurin akwai wani lokaci da wani wasu ɗan Iraniya mutane Iran fasiya akwai wani nafa domin an yi hanya cikin dutse garin maka garin duwatsu ne ta muka an yi hanya suka je suka saka bom a cikin abin da ake saka bola a cikin bola wannan 1990 suka saka bom a wurin ya tashi bai taɓa kowa ba amma kun san wani abu mutanen nan ɗaya da ɗaya da ɗaya sai da aka kama su ɗaya da ɗaya sai da aka kama su kuma lokacin da suka sa ba wanda ya gansu aka kama su aka fito da su ko sani ya kai da su takobi aka sa aka fille kansu ɗaɗɗaya don ka'adda su kai bom cikin garin Makka zai kai tana zanga-zanga zanga-zanga ne za ta yi a Makka ta zo ainihin bakin maganin ka zo bakin maganin labbaik allahumma labbaik sai ko gaban ubangiji ka zo kana roƙo to wa za ka yi zanga-zanga a sai da sauranka a tauhidi da sauranka a imani baka gane addinin musulunci ba inda ka je Makka kana zanga-zanga to wa kake zanga-zanga Allah kake zanga-zanga tunda ya gashi da ihramin ɗin nan labbaik allahumma labbaik wato ubangiji na ga nuna an sa maka kira labbaik an ka kira allahumma ubangiji kuma duk masu kiran wa'ansu a hajji kaɗai ne in ka je Allah kaɗai ya ke kira labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ya ke magana da shi nan Allah kadai sai duk masu bauta ma wani abu da sun je Ka'aba kuma sun je wannan ƙasan sai su mance da aliha ta ɗinsu da waliyansu domin kai su ce labbaika ya ali ko labbaika na ɗan godiyo ko labbaika ya na ya tijjani ko labbaika ya zumi ba wanda zai ansa duk wani mai shirki da wani da ya je Ka'aba ko ya mance da wannan da yake shirki Allah kadai yake tunawa labbaik allahumma labbaik Allah kadai a je ka yi dawaji in kana dawajin nan Allah kadai kake bautawa ba kabarin wani da za ka je kana dawaji ko wani abu Allah kadai har zuwa Arafat to haka Allah ya saka wannan gida don ya rike tauhidi sai yasa hudan lil alamin shirya ga alamin to ni abin da nake so mu magana a nan amincin da Allah ya sa a wurin shin Allah nan da yake so mu bauta mishi yana son aminci ko bai son aminci yana son aminci ko bai son sai yasa wurin da ya fi tsarki a duniyar nan sai yasa aminci zama dole a wurin dole da abin da Allah ke so kenan zaman lafiya shi Allah ke so ni na fi Quraysh ina fi yin rayhi na kushtai wa sayf falyabud rabb hadha albayt الذي أطعمهم من جوع وجوع وآمنهم من خوف قال لنا قريش قال له يا باقي أرض يا أرض تعرف سنة في سنة شاب بايوة ثم يا صاحب متعلمتي أنا في الدمتة يا أم كل وقت في علمتي سمو ذاك تبوا تعمون يعني اللي إما جيم من الله ما تيتا كتاش تشوف كم أتشي ثم ذا زمن لا فيها تبوا وإني إما سمو تبرديو ba zaman lafiya ba ƙunshi to mu ga yawan ba kuma ne to ni abin da sa nake muku magana ta za a yi wanda ce wai shi zuwa Allah yake kira shi ke kawo tashin hankalin Allah yake bauta ko shaitan duk wanda yake kawo tashin hankali to shaitan yake bautawa duk yanda shaitan ya kai tsammani wai Allah yake bauta ba Allah yake bauta ba domin Allah zaman lafiya yake so wannan addinin zaman lafiya ne فسأل لك كلما أوقدوا نارا من حرب قطعها الله يسعون في الأرض فصابر الله جوزه حرب ومن جهادي أقول دليل من جسي أيشي دي أكام زمن ما كيني دي أي ما جني أن تعبني شي خايش أيشي أما شي ما أنا يشي بقالي مطل نوزا شي زبادة دولة ثم المبايعة على السلوة الطاعة sai a duba ga waɗanda ta yaƙe su so jihadi fi sabilillah amma sai ba su da shauka sai ba imamin mutane ba mutane ne da ne ka ce kuma wani zaka wani yaƙi wani yaƙi za ka yi fasadi za ka yi amma addinin ma addinin zaman lafiya ne masu cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ne su duba aqdas wurin da ya fi tsarki a duniyar nan ka'aba su ga yadda musulmai suke daga ko'ina daga pakistan daga nigeria daga iran daga duk musulman duniyar fadin a wannan wurin amma ga shi na lafiya wannan aya ce amma ka koma pakistan ga su suna kashe kansu da nigeria in ka dawo suna kashe kansu yana da cikin su da kake yi ba da ɗan izala da yan ɗariƙa ba wani rikici ba to wani an je kaba da ɗan izala da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da komai za su sanna a kaba bayan liman ɗaya kuma liman ɗin nan ta hali sunna Allah ya ce hudan lil alamin don ku gane domin wallahi duk mai yin bid'a sai Allah zai ba shi ka'aba wallahi duk mai bid'a so sa tun da aka yi sa ɗan shi'a ba su taɓa kama ta ba sai so ɗaya da suka je suka fashe hajarul aswad ta'alika suka je suka fashe wannan bakin dutse da bakin dutse da ake kumbunta aka fashe shi shekara 20 suka je suka gudu shi da kyar aka kafa su daga hannunsu aka dawo da shi a wannan ka'aba sunna sunna sai ta mulkin shi tun annabi ibrahim tun annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ake yi sai Allah ya ce inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin shirya ga alamin sai ka zo gare ku ana rikici wannan wancan 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 to ga Allah ya shirya wuri ga sunan ana bauta mishi wanda kanna ba zai shiga ba a wannan ka'aba akwai lokacin da limamai hudu ne akwai limami na abu hanifa masu mazhabin abu hanifa akwai limami na masu mazhabin malik akwai limami na masu mazhabin wa ash-shafi'i akwai limami na masu mazhabin ne ahmad bin hanbal ai wannan zamanin lokacin masallacin na da girma ba lafika ta kowa da ya zo sai ya bi bayan limamin mazhabin da yake bi domin a lokacin mutane sun zo daga afirka ba su san wata mazhaba ba sai ta malikiya sadalu suke yi sallama ɗaya suke yi to sai rashin jai sai su damu a harami malamin da ke sallar yadda wannan mazhabin ya koya wasu sun fito daga afghanistan da sauran abu sai mazhabi abu hanifa sai samu malamin da zai yi musu wannan mazhabin ba na su fika ba na su haɗa mutane gaba ɗaya a wuri ɗaya ku gani kuma amma abin da yake so na muku a cikin ka'abar nan an yi lokacin da mazhabin abu hanifa an yadda mazhaba ce ana bauta wa Allah da ita an bauta wa Allah da mazhabin abu hanifa a cikin ka'aba an bauta wa Allah da mazhabin Abu Shafi'i a cikin Ka'aba an bauta wa Allah da mazhab Malik a cikin Ka'aba an bauta wa Allah da mazhab Abu Ahmad bin Hanbal a cikin Ka'aba wannan ya nuna Allah ya yarda da wayannan mazhabobin duka ya nuna domin ba kawai wata rufe da shi an ci ba ba kowa ne da rufe da bangiri a can ba ba kowa ne da bakin da shari'a da hanyar ba ɗaukar kyafu wato Allah bai yarda a yi wani abu wanda bai yarda ba domin na kawo wannan ne don a koya muku cewa a wannan mazhabobin Allah ya gada su sai sai a musu albarka ya musu ɗalibai aka tsare su amma ban da su akwai mazhabobin sun fi ɗari amma duk sun mutu Allah ya kashe su to yanzu da aka yi lafiya aka yi wani aka yi siminti aka gyara shin akwai buƙatar wasu limani hudu sun yi sallah sai ta domin dukkan mazhabobin sun yarda da juna dukkan mazhabobi sun yarda da juna sai a yi da wanda ya samu mulki ko ba shi da abin yake to wallahi hudan lil alamin shirya ne kuma dukkan mazhabobin nan su ma ya nuna Allah ya yarda da su yarda da su ma zai zama da shi har yanzu ana karanta littattafan su da ilimin domin Malik radiyallahu anhu Allah ne shi littafin shi al-muwatta a mai da shi constitution a raba shi dukkan kasashen musulmi kamar yadda aka yi da Qur'ani lokacin zamanin Usman bin Affan radiyallahu anhu. Sai ce ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rarrabu kasashe da yawa sun karantar kuma an gaji ilimi daga hannunsu, saboda haka kowace ƙasa a batta da ilimin da suka gada. Imam Malik domin shi faqihi ne, ya san me fiqihu, ya san fiqihu, ya san yana da wurin da ke da sauki. Saboda haka ba ka tsira mutane dole akan abin da kai ka gada, amma ne a bar kowane wuri da iliminsu. Fitina, ƙarshen fitina shi ne ka zo ka samu mutane akan mazhabin salaf su Malik ko Abu Hanifa ko Shafi'i, kai sai ka ɗauko naka ka ce a'a su yarda wancan su riƙe naka, ko wannan nasu bid'a ne naka ne sunna. To wannan ita ce fitina, wannan ita ce kuma bid'ar da ba mu san ta ba a da. To ya raba mutane akan abu zanni, dalilin shi zato ne. In abu dalilin shi ba zato ba ne, to ba ku samu saɓani. In dalilin shi ba zato ba ne, ba ku samu saɓani. In mutum na Abu Hanifa mazhabin shi ko Malik ko Shafi, in yana kalla daga nesa akwai wani abu da zaka gani, zaka gan shi tsaye, zaka gan shi ya rukun, zaka gan shi ya sujjada, zaka gan shi ya dawo ya tashi, ba za ka iya gane da wani mazhabi yake sallah ba, domin rukunan duk an yarda akan su. Amma kuma kusa-kusa zaka ga yana ɗaga hannu ko bai ɗaga hannu ko yana wasu abubuwa, waɗannan abubuwa duka dalilai ne zanniya na zato suka kawo su. So ko ka yi ko ba ka yi ba zai ɓata sallah, zai rage komai. Wato ba ka samun saɓani a abin da yake akwai zato a ciki, abin da yake tsini ba ka samun saɓani sai abin da yake akwai zato a ciki. Saboda haka bai kamata mutum ya ce wannan saɓanin nasu ya yi zai watsi da sun su daga ba, haka Allah ya shi kuma haka Allah yake son addinin shi. Kun ga wani yanzu zaune wani da hulla, wani da wani fari, wani da hulla, wani abubuwa da iri-iri, kowane nashi da yake so. To wannan zaɓi ne wanda Allah yana son ya ga talawa, wato a ga abubuwa daban-daban ba abu iri ɗaya ba. Ko dai Allah abin da yake yi yanayi daban, in ya baka yaya, in ya baka yaya jirgi za ka ga su kowane da nashi ne, da nashi ne abu kuma ba wanda za ka nuna. In wanda yana da hazaka a nan, to wancan ba yana da wani abu, ba abin yanwa na talawa abin da aka tabiya Allah take. Saboda haka fiqh ma Allah ya yarda a samu wannan talawa. Saboda haka ya yarda a bauta mishi da kowane ne. A sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga Bani Qurayza Yahuda da ke Madina da an yi yarjejeniya da su. Duk wanda ya kawo Madina hari a haɗu da su a kare ƙasar Madina. Shikenan sai daga baya su ne suka zagaya suka haɗu musulmi. Suka haɗu da mashirkai na Larabawa suka ƙulla a zo a kashe musulmi. Wannan khiyanatul azma, duk wanda ya khiyana ko yanzu soja aka same shi yana plot za a yi su ne za a yi su. Kusa Amerika ga Bin Laden ya fito hukuminta, Bin Laden ya fito hukuminta, sun yadda duka ɗan Amerika Bin Laden makiyinta ne. Saboda haka sai suka yanke hukuncin a same shi, duk inda aka same shi a yi mishi mai a kashe shi. Ya'ani ya halatta Amerika duk inda ta samu matsayinta da ke son halatta ta kashe shi, amma wai bai halatta ga musulmi ba, ga matsayin musulmi suna so a rubuta musulmi da musulmai, wai bai halatta musulmi su ma su kashe su ba. Suna da adalci? A'a, yanda kuka je kuka kashe Bin Laden, haka musulmi da suka samu irin waɗannan masu ha'incin masu rubuza musulmi, haka musulmi Allah ya ba su suma hujjan su je su rubuza su. Saboda haka da wannan khiyana ta fito, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai la yusallina ahadukum al-asr illa fi bani Qurayza. Dan sauri ku je ku farma waɗannan Yahuda wannan da suka haɗu musulmi suke so a kashe musulmi, kada wannan ya sallar la'asar sai can. Daga cikin Madina a ce sai ka je da mu ƙwararra mutum kamar daga nan a ce tawul ga ciko a ce ku tafi ta annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba ɗaya ya gaya musu duk kowa ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so babu matsala wani ya ce maganar ba ta da ingantaccen sanadi ko a sanadi ɗaya ne kuma ta yi kuma kowa ya ji to ana tafiya a hanya sai sallallahu alaihi wasallam ta yi sai wasu daga cikin suka ce to kun ga sallallahu alaihi wasallam ta yi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lokacin sallallahu alaihi wasallam ta yi mun salla wai suka ce a'a an ce kada mun salla sai a bani quraiza sai ta a'a yana nufin ku gaggawa ku sauri ne ba yana nufin ku canza lokacin sallah ba suka ce a'a tunda dai ya ce kada mun salla al'asr sai can mun fi canza mu sai ce to ku ci gaba mu mai salla mu anan ma sai ku a can suka salla al'asr suka yi sabani ƙuraiza mai wannan suna suna ne zai same su su dukan su haƙƙi bayan shayi daga zuwan shi matsala su ƙiyya ta tashi wannan suna ce a wani ta fasu sallah a hanya wani suna ce a wannan busu sallah da asar da fasu da suka zo nan suna gaya wa annabi da annabi ne zo yan nan dan ya annifin bai ce musu komai ba wannan ma bai ce musu komai ba ta duk daidai shi kenan ɗayan sahabai sun yi saɓani a cikin wani a gaban mai zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su nan sai yau wani zai ce mata a'a in a in ma sun saba ne a cikin wa akwai gaskiya ko kuma shi ya san gaskiyar in ba ka ji da kuma kai ba sunna ba to shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karfin zamani za a dauke ilimi lamma dole kai yake faɗa amma bai fahimci abin da yake karantawa ba ba ilimi ba fikin domin cikin shi ne zuman amma ɗan ɗanɗan abu amma ne shin a cikin su akwai wani wanda yake sakan an je yakin bani ƙuraiza ne ba su shakka ba wannan sun san bani ƙuraiza ne saboda haka abin da yake bai ɗaukar wani ma'ana ko ɗaya ba a samun saɓani amma abin da ke ɗaukar ma'ana ɗaya ko biyu ko uku yanda ake samun saɓani to har ɗan shari'a ta zo da nassi kuma nassi ne yana iya ɗaukar wannan ma'ana yana iya ɗaukar wannan ma'ana to duk wanda mutum ya bi in malaman farko ne suka ce ma'anar shi ke haka ya bauta Allah ya bauta Allah ba malamin baya ba su ce ma'anar shi haka na farko saboda haka an riga an bauta wa Allah lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da su kuma ya amince saboda haka in kana so ka bauta wa Allah da abin da aka yarda da shi ka rike abin da wa'annan salaf suka yi Allah shirya da mu to Allah ya ce wa alam wannan ma sabil liqa jiya mun nuna muku ayoyin Allah a cikin sirrin sama da ke cikin sama sirri ne ba wanda ya san shi sarai samaniya sirri ne na Allah ya saka ashe komai da ke ciki da washi yake yi duk abin da ke cikin wannan jikinka komai da ka sani a duniya yana cikin dawaki ba wani abu tsaye to wannan Allah ya faɗa kuma yake nan ne komai yana mai tafiyi komai mun gani jiya to bayan ka ga haka ka ga neman ubangiji ka ga ayoyin shi kuma ka yarda lallai qur'anin ne ya faɗi wannan ayoyin lokacin da ba wani dan adam da ke da wannan ilimin ya nuna kenan wannan lallai qur'ani daga rabbul alamin wanda ya wannan halitta ne to bayan ka yi imanin nan sai Allah ce ko ka sani ka Allah na da tsananin ukuba bayan ka wani imani ka gane ka sani fa Allah na da tsananin ukuba kuma ka sani kuma Allah na da gafara da rahma ka san biyu ya sai maka ukuba sun ka taka musu ya sai nuna maka rahmar ka in ka imani da shi ka ba su ka nuna ta shi ne ce wa alam anna Allah shibiru aqiqan li a'da'ihi wa Allah na tsananin ukuba ne ga makiyansu wa anna Allah ghafurun li awliya'ihi kuma Allah ne yawan gafara ne da wani ya ɗinsu masu wani suka jinince shi rahimun bihin kuma mai jinkai gare su in dai kai imani to Allah zai maka rahama kamar hadisin ma'az ma'az ya faɗi wannan hadisi ne sai da ya kusan mutuwa ta annuban kuma yana yi kuma yana zargin kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yana yaro ya ma'az ya gaya maka wani abu sai ka san haƙƙin Allah kan bayi ka san haƙƙin bayi kan Allah cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah محمد رسول الله مخلصا في قلبه بجسد إيماني شو عيال جباب مبادر جسد في الله باب مبادر جسد في النبي صلى الله عليه وسلم باب مجرسج دخل الجنة ايش قال الجنة دقون بشيء من الإيمان فميسا النبي صلى الله عليه وسلم يهانا أبعى مكاني دولين كده سيين سبر عيسي فإن كمر عيسي ايش قال الجنة كيسا يشيكا ايه eh wani yanzu gadadin duniya ne wanda kake abin da kai ake bukatar makullin shiga aljanna shine kai imani ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu kai imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe wanda shine mabudin shiga aljanna duk wanda ke da wannan imani a zuciyar shi ba munafiki ba kawai kan aljanna ne yadkula aljanna to sai ka yadda kawai iyakan a baka makullin ka shiga aljanna in ya so kai ga daɗin duniya ka san abin da za ka yi ka yadda da haka a'a a'a domin ba wanda zai shiga aljanna sai yana da ba domin ne in ya ga har aikin da ya yi Allah ya ba shi sakamako mai yawa a cikin aljanna zai ce ka da na sani da na kara da na sani da na kara don rahama Allah saboda ka ake son ai ayyuka na kwarai shi Allah ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara bizan da yake aiki karami in ma alheri ne za ka ga aljanna saboda ka kada ku ce a ran tawakkali ne ittikan in zunzuna in bar aiki domin a tunda da na imani da Allah da mu kai imani da Allah kai imani da manzon shi kai dole kai imani da kuma akwai ranar karshe dole kai imani akwai hisabi kuma kai imani akwai hisabi dole akwai aljanna to haka kai imani da aljanna za ka so ka kara wa kanka kayan jin dadi da al'abubuwa a cikin aljanna in da kai sai ra ka bi hala wannan sannan kuma aljanna nan da kake gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama in an tada mutane dukkan su khalaiq duka maza da mata zanjir ba mai tufa kamar yanda kamar bada'na awwala khalqin nu'iduhu zanjir ba ka ciya ba ba komai har Aisha ke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maza na kallon mata mata na ce a al'amarin lokacin ya wuce wannan baka tunanin wai farji wani dan musiba wa taran nasu sukara wa lahum bi sukara dan bala'i azaba a wannan yini Allah zai kira annabi Adam ya ce ya fitar da wanda za a aika su wuta ba kana cikin zuriyarka ka fitar da wuta shi ne san tsuwawa nawa ko nawa zan fitar sai Allah ce mai cikin dubu cikin mutum dubu 999 duk an wuta ne mutum ɗaya ne kai ɗan aljanna cikin mutum dubu ɗaya ne kai ɗan aljanna sahabbai da suka ji wannan sai hankalin sai tashi suka ce wannan ɗayan nan waye ne to wannan ɗayan nan waye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kada ku damu bari muku bishara a cikin bani adam akwai wata kabila ya ajuju da ma ajuju mafi yawan 999 wannan daga cikin su ne domin ko musulmai in an haɗa ku kamar baka sani ya ce a samu ɗan sarin gashi a jikinta mu'minan duniya da kuma mutum adam har yau masu imani ba su ji dan farin gashi a baka saniya ko dan bakin gashi a farin saniya ba mafi yawan mutane wutan jahannama Allah zai jefa su to ko mu da muke rayuwa a wannan zamanin kana mamakin haka kana mamakin cewa mafi yawan mutane Allah wuta zai jefa su ba ku gani yadda ake saba wa Allah kamar dai ana tsokon shi ne a mama kamar yaro sun da ta aike shi ana ba shi nonon sabo an karka ce mutane ba su san gaskiya ya gaskiya ta yana an zanta kurukuru rana a ba rana mace to kana mamaki a bijire saboda haka wannan ayoyin da ake karanta hujja ce a kanmu Allah ya nuna ayoyin shi ya nuna mana asarinsa ba ne ya nuna mana alistafin shi ya rage gare ka kai kai wa kanka wa'azi kai wa kanka wa'azi kakka jira wani ma'ana rasulun albala shi manzo ya isar kawai amma aikata wannan abin fa ya rage a kanka kai sai ne zai wa'azi kuma kakka ce zan duba mutane yawan mutane na kazawa ne a kakka duba mutane ka san gaskiya da take ka rike ta kai kabita to da mun haka ba lamarin mu sai haka ba Allah shirya da mu to ma ala rasul illa al bala al iblag lakum wato ba wani abu akan manzo sai duwe isar da manzanci wallahi ya'lamu ma tabduna tuzhiruna min al amal Allah ko matani da abinda kuke bayyana na wani ayyuka wa ma taktumuna da abinda kuke nuna kuke koyewa da gare shi sai zai kun bi ya muku sakamako da abinda kuke yi ومن جعل الله الكعبة إلى هنا تعقيب لقوله قبل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وفي بدون آية التي تجعل الله الكعبة هزوا ولا زوا من معنى رسول البلاغ تعقيب وتبديل بيان أكم مغنى فرق آية فرق بأن يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله كذا تحلت wato alamomin Allah shi'ar duk abin da yake alama ce ta ubangiji kakka halatta shi in Allah ya haramta abu kakka halatta shi in Allah ya halatta abu kada ka haramta shi ba wani abu akan manzo innal balagh wannan aya da mu fahimce ta kowane daya a cikin mutattaikun mu to Allah ya bakka da ka aikata abinda yake daidai kada ka jira wani ya maka shi ne matsalar mu kullum muna jiran wani ya zo ya muna kamar yadda kawai musa suka ce ma fir'aun wato su ga su nan zaune fir'aun ya je da shi ubangiji shi su musu yaki musa kai wato musa ya je da ubangiji shi musu yaki addinin musulunci kowa sai ya aikata kowa ko ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira sahabbai suka yi imani duk ba wani sahabin da bai jihadi fi sabilillahi ba babu ya sahabin da yayi in jihadi kawai an yanke ma munafiki ne mai jihad to ko zamani na rashin jihadi ai ko zamani na da rashin jihadi kowanne mutum sai jihadi fi sabilillah iyakar abin da zai iya amma ka ce ka zauna kana jiran wa'ansu su yi mata to yadda ka ce domin mai zo kanshi an aiko shi ne kawai ya isa ya tafi to al'amuran mu kullum muna jinjira shi ga wasu muna jiran wani ya muna ya kamata mu canza mu ɗauko wani salo wani sabon salo kowa ya kawo nashi gudunmuwa a haɗe a yi aiki kowa ya kawo nashi gudunmuwa a haɗe a yi aiki amma mu ce mun zauna muna jiran wani ya yi to wannan ba addinin musulunci ba ne sai mun haɗa kanmu kuma kowa ya kawo nashi gudunmuwa sannan ake samun nasara duk abin da ya shafe mu na siyasa mu abin da ya shafe mu na zaman duniyar mu duk sai mun haɗa kai kuma kowa ya kawo nashi taimako sannan ya kawo nashi gudunmuwa a wannan jihadi na gyara al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku gani mutane a Egypt yanzu da suke kasa ya rabe biyu fustatul iman da fustatul kufr wal nifaq da ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada al'umma nan za ta rabe biyu wata kungiya ta imani da wata kungiya kuma ta kafirci da nifaq da munafiki to suna neman taimako ko wani suke yi ba ta su daya suna kokarin kare mutuncin kansu to abinda ba ma yi kenan wannan kasa ba mu haɗuwa mu gane ta wani sun tare da mu yake ko ba tare da mu yake ba. Ba mu yin haka sai mu bari kawai in wannan ɗan ƙabilar ku ne ko ɗan gidan ku ne ko wani abu ya ta shi kenan ba komai zai taɓa na. Mun aika musulmi mun ce ku zama ko ne wakilanmu a hukuma ko ne ya kawa. Ko ne wakilanmu domin a ƙasar nan in an sa kuskure sa a wani matsayi sai a sa dubiti a sa musulmi. In an sa musulmi a wani matsayi sai a sa kirista a wani matsayi me yasa aka ba shi wannan matsayin? Dan addinin shi ne. Dan kuma ka kare maslahar wa addininka. Ni musulmi ba zan yarda wani musulmi ya cuci kirista ba. Don haƙƙin su a baki. Haka kuma ba zan yarda wani kirista ya cuci musulmi ba don haƙƙin musulmi a baki. To matsalar mu su ne mu wa'annan musulman da ke wakiltar mu a wa'annan hukumomin da ya je sai ya mance da abin da ya kawo shi sai ya mance sai ta kansa sai da aljihun shi musulunci da ma da musulunci rago ne to bai damu ba a yanka in ma ba wata yanka zai kawo ko a yanka kuma a yi bai so a ce da shi bai damu ba.
Cewa
suke
kada
ma ka kawo musu magana addini. Za a ce kada kawo maganar addini nan ba kawo ni ba. Alhali ko wallahi addini ya kai shi bari mu ba ku misali. Duk wani matsayi in an ɗauka an sa musulmi a wurin aka ɗauko wanda ba musulmi aka sa a ɗayan. To wannan musulmi kuma ya ce shi ya zama kirista matsalar. Za a yarda ta? Za a ce a ce ku kawo musulmi mu saka. Ba zai musulmi ce kai ka wurin nan. Kana rena musuluncin da ya ɗaukaka ka ya gyara ka ya baka matsayi ya kuma yanzu shi ne don ka samu kujera ka yi kuɗi shi ne yanzu kuma zama abu gabanka. Wannan ba wai mutanen Najeriya ba duniya gaba ɗaya haka suke. Mutum lokacin da ya riƙe musulunci Allah ya ɗaukaka shi ya yi girma ya yi izza sai kuma musulunci zama wasu matsala. Kun ga Turkawan nan da suke kula fa sai ya suka zama. Domin a wani zamani su ne mafi alherin mutane Muhammadu Fatih yaro sarki ɗan shekara 19 shi ya kai yakin Constantinople Allah ya ba shi nasara ya buɗe ta ake ce ma Muhammadu Fatih ya buɗe Constantinople Muhammad
Fatih
al-Fatih wani da fatihin ɗabi'a wa fara wannan khalifan musulmai wanda ya buɗe Constantinople Istanbul ai Turkawa ne lokacin suke jihadi suna yakin Turawa sai Allah ya ba su nasara Constantinople tun Muawiya ake fama a kama ta ba a samu ba sai lokacin da ya zo suka riƙe addini sai Allah ya ba su Makka Madina duka Turkawa suke mulki da suka riƙe addini ana nan suke nan da suka yi mulki suka yi ƙoshi sai ɓagawa ta haka zo inda linsana na ya ɓaga an rahayu a tsagana su ke nan sai addini na ba ka so su suka fara kawo dokar Faransawa a cikin addini a jami'ar ta aza su ce yanzu kuma yanzu koyon Turkanci ne wakon Larabci suka fara canje-canje sai Allah ya zo kuma da tura ya faɗe su suka yarda wannan shugabanci. To ƙasar Saudi Arabia da jihadin Muhammad bin Abdul Wahhab aka taso da wani jihadi amma wannan jihadi na tsarkake addinin ne shi kadai domin mutane sun koma bautawa kaburruka suke yi tawakkali suke yi da wani yayi an bar masallatai shirki ya zo bauri abubuwa ne yadda kamar da Sheikh Muhammad Fodo ya nan haka ya taso ya yi suka rike tuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da ita Allah ya ba su nasara suka kama jaziratul arab duka da kalmar la ilaha illallah aka kafa addini. To su ma yanzu malamai sun fara ganin sun ƙoshi arziki ya zo sun wannan tutar nan da ta ɗaukaka su ta ƙarfafa su suna riƙe da ita amma yanzu ana so tana so ta lankwashe ta faɗi. In akwai malamin da zai iya gaya musu da yaren da za su yi in sun yi wata da wannan tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mulkin su zai zube kamar yadda ake sa ruwa a cikin gishi ya narke. Kuma ga mutum malami ne sai da Arabia ba a hada maza da mata a makaranta mu da muka shige ta shekara da an yi haka wurin mata daban wurin ne maza daban sai yanzu da karshe aka samu wasu kai wata mai jami'a ya za ka hada mace da maza mace da maza aka samu wani malami ne magana to yanzu malami yana son kullun shekaru da shekaru ne yake faruwa kenan abubuwa suna su lalace a samu malamai su gaya musu gaskiya wannan tutar ita ce ta riƙe mulkin ku kuna wasa da ita faɗuwa za ka yi ba san gaya musu ba mun mun gane Najeriya za su ce sun ɗauko biyo da sarakuna ba suke mulki ba amma ya saka ci ya ɗan mutum kaje zai ba ku labari an yi saka ci ana gani da tura yanzu ya kawo da wannan dauda ya kwace ƙarfe gaba ɗaya to haka duk wanda ke wasa ya sai Allah ya ɗaukaka mutane ya yi sama da su ya sama da su su yi wasa su fara wasa jama'atu zalati bid'a wa iqamati sunna da yawa kuma kusan lokacin da ake jama'atu zalati bid'a wa iqamati sunna ba lokacin da mutane daga aljihunsu suke ɗauka su shiga mota a yi ta haɗari a yi ta abubuwa ana jifa ana duka wani suna sani za a cikin ku kan ma ya haɗe sama yanzu Allah ya buɗe duniya an yi sassabci ko ba sassabci ba an yi sako-sako me ya kawo haka don gawon hausa ba to irin wannan shi ke Allah ya kawo kuma ya jiya ya kawo wasu wa manyan kaddan yin kuma an dina yi da sau da yakin lahu bi kawo mai hudu wani su jina hu kowa dole sai ya yi kan shi wa'azi addini ya zo ka kaka bayan ka samu ɗaukaka da girma sai wannan addini ya zama maka matsala ba ka so ambaci addini ba ka so ambaci Allah da Allah a wannan tashin hankali zai yi shi ne shugabannin da suke yi a ƙasar nan ba abin da ya dame su ba kamar wa'azin nan da ake yi a Sultan Bello wai an tashi tashi masu asa sai sha biyu an fara goshayi ko ya kwanta ya gaji to da shugabannin mu ne ba da shugabannin mu ne kada ku zargi kada ku zargi wani wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmi ba in yayi adawa yayi aikin shi abinda Allah ya halitta shi dan mu Allah ya halitta shi ne dan ya adawa da gaskiya ko haka ba saboda ka in yayi aikin shi zaka zarge shi kada ba zarga da kai aikin ka ba kada ba zarga ba kin aikin ka musulmin nan mu ne ba ka so tashin hankali in da za a mace Allah shi kadai a bauta Allah shi kadai a samu ma musulmi haƙƙin su 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 da ba ta so domin shi ya wadata duk abin da yake so ya wadata matsalar muke rai to shi yasa Allah ke kwaɗe mulkin wannan ɗaukaka shi da Allah ya yi ko ga kaddara da ya riƙe gaskiya me Allah ya yi da shi ya ɗaukaka muka ɗaukaka to da kuma ya tafi yawan mutane sai zama aljihunsu da ya'yansu kawai ya dame su mai Allah zai da su Allah sai ya zai fatanta da su in ku sa abin da ke faruwa fa duk waɗannan mutane da muke cewa shugabannin mu fa an gama da su wata daji ce ta cin kafinan gona sai da a yi sabon shuka duka ba su zaman kaduna nan abin da ake cewa kaduna mafiya domin ba yadda za a riƙe gwamnatin Najeriya babu wayannan ƙososin gwamnatin nan su ba ta goyon baya to yanzu za a riƙe Najeriya da komai ba a san mayan da suke ba in ka ce ma ina mafiya suke suna so suna tuya kamar yan Boko Haram an gama da su to dole mu tsaya mu sake shuka musake soka a kan turbaya mai kyau wannan al'umma abinda sai da kawo su maganar ne domin yadda Allah ke ma'anar wasu limin bala'a shi don mai zai isar wato ya rube gare ku ko tsaiko ku kwa ayi ya rube gare mu ne yanzu mu hadu mu gane za mu yi mu daukaka wannan addinin musulunci a wannan kafa mutalaki kanmu mu shirya kanmu ya rube gare mu tsaiko mu
Allah, I'm going to الله عليه وسلم.